Ilimbaba.
More music at housesongs.com. Sanada.
So, Soulja Boy.
North East Records.
Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Beautiful my lover. Yarin ya kekkyawa. Kin hadu ba kaniya. Kina da kyau san kowa. Beautiful my lover. Zamu zaga 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 duniya. Dani da ke baby.
Zara Zara, kin shiga zuciyata. 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 I'ma take you up, Zara in ba ke ba magana. Wanna get up. Kete ina tunazan wajanjana. I'm waiting fire, I'm waiting fire. How many times that I will tell you in a song? So even nobody stay with me, just be by my side.
Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata.
Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata. Zara Zara, kinshiga zuciyata.
On top,
Sokoto and Shehu. More music at housesongs.com.